Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya. Yau 4 ga watan Ramadan, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Kuma yau 21 ne ga watan 2 lissafin miladiya shekara 2026. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da tarjuma ma'anonin Alkur'ani da muke yi cikin wannan unguwa ta kofar gabas a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Muna addu'a ga Sheikh Mala Abubakar Mahmud Gumi da wallafa wannan littafi. Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Da Sheikh Aliyu Albami wanda ya ƙarin bayani, Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Muna karatu cikin suratul Baqara. Jiya mun ajiye karatu aya ta 145. Yau za mu tashi kan aya ta 146. Allah madaukakin sarki ya ce:
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
نعم. الله مدوكين سركي كيتشيوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ودن الله يباس للتافي سوني يهود سنسنشي أي العلم المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم أتو علم ديكي تترد سبوف أنه محمد صلى الله عليه وسلم وتحويل الكبلة دكما جو يد الكبلة دك بيت المقدس زوا لكن كعبة زوا بيت العتيق وظلموا بأدم اتباعه سيسك زالنشي درشم بنسا كما يعرفون أبناءهم كما يد سكسن يأنسو بنعته في كتبهم سوى دسفوفن النبي صلى الله عليه وسلم سنعتك اللتافن سعى التوراة. قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام babban malami ne a cikin Yahudawa. Sai Allah ya masa gamda katar gedatta dogo sama yaya kasa yaya sai ya musulunta. A musuluntarsa akwai kissa. Yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: ya rasulullah, ina so ka kirawo Yahudawa ka tambaye su ni zan boya waye ne. Haka kuwa akai manzo Allah ya ce ya kirawo Yahudawan shugabannin su suka zo. Yace: kun san Abdullahi dan Salam? Suka ce: mun san shi. Waye shi? Yace: ai mal. Suka ce: malamin mu ne, dan malamin mu ne, mai daraja ne, mai kaza ne. Suka tafa dan abubuwan alkhairi akan sa. Sai yace: to mi za ku ce in nace ya musulunta? Suka ce: a'udhu billah, wai ba zai ma musulunta ba. Haka suka ce. Suna faɗan haka sai ya banka da labule ya fito yace: ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. to daga nan kuma sai harshen su ya juya suka ce ai tsinanni ne shege ne dan banza ne kaza 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 tamfar da yadda ake a rayuwar Najeriya a siyasance idan kana jam'iyyar adawa yanzu in ka dawo sai a wanke ka ce ai mutumin kirki ne daman namu ne tafiya yayi ya dawo to haka su ma suka yi yahudawan to saboda haka abin da ya faru kenan to Abdullahi dan Salam babban malami ne a cikin yahudawa gabanin ya musulunta kuma Allah ya masa gamda katar ya musulunta yace laqad araftuhu yace wallahi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ra'aituhu lokacin da na ganshi sai na gane shi kama a'arifu ibni kamar yadda na san dan ciki na wa ma'arifati li Muhammadin ashaddu yace kai barin yanke muku ita gajeriya sani na da annabi Muhammad yafi tsanani na fi tabbatar da shi akan sanin dana na ciki na to kun ga su sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske sun san shi ne da gaske amma saboda hasada suka kasa yin imani wai dan bai fito a cikin yahudawa ba wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa aina atahu sallallahu alaihi wasallam wasu bangare daga cikin ku suna boyewa gaskiya shine boyewa siffar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamuna al-hali sun sani anna siffata muhammadin maktubatun fit tawrati wal injili siffar annabi muhammad ba boyayya bace an rubuta ta a cikin littafin at-taura da injila wa anna kitmanul haqqi ma'asiya boyewa gaskiya kuma wato laifi ne in ka san gaskiya aka tambaye ka wai abun nan da gaskiya haka ne sai ka boye kai shiru to ka aikata sabo to ko za a yi kulikulin kubra da kai ka faɗi gaskiya kar ka ji tsoro wa humma azalika katamuhu tare da haka kuma suka boye siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma allaqa fi sha'anil qibla sannan sai Allah ya yi rataye ya bi baya danganin al-qibla jihadin abin da sai masu wala sai Allah ce hada la rita alaihi abin nan da kake kansa al-hadin gaskiya ne sai ka daga ban gida kuma din ka tante ta sai kai annabi sai wannan kwalbu ne ta tayya kullu fariqin minhum kowane bangaren al-ummah jihadin al-qibla suna da al-qiblas su da suke fuskanta wa fariqun waliha bi nafsihi fi salati suna da alqiblat da suke fuskanta a sallar su wa fi qira'atin muwallaha an karanta da wata qira'a ai ma'murun bi tawajjih ilayha suna da alqiblat da aka umarce su su fuskance ta fastabiqul khairat saboda ku yi rige ku yi rigen gato wajen ayyukan alkhairi badiru ila ta'ati ku gaggawa wajen aikata aikin alkhairi kar kai nawa wajen aikata aikin alkhairi wa qabulaha da kuma karban alkhairi din aina ma takunu ya'ti bimullahu jami'a duk inda kuke to Allah madaukakin sarki zai zo da ku ayya jama'ukum yawmal qiyama Allah zai tara ku ranar tashin alkiyama fa yujazikum bi a'malikum sai ya saka yanku da ayyukanku Inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai yana daga cikin ikon sa ya juyar da mutane daga fuskantar Baitul Maqdis aka dawo al-Qibla ta farko dakin Ka'aba sai Allah madaukakin sarki ya ce
wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lalhaqqu min rabbik wa ballahu bighafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra lialla yakuna linnasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Haka yake. Allah madaukakin sarki yake cewa wa min haythu kharajta li safarin, duk inda kasa wato ka futa ta wadda tafiya, ka futa za kai tafiya, wa adarakatka salatul fariya, sannan sallar farilla ta riske ka, fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ka juyar da fuskar ka bangaren ɗakin Allah mai alfarma tsararre. Wa innahu lal haqqu min rabbika, kuma hakan juyar da fuskar ka bangaren ɗakin Allah mai girma gaskiya ne tabbatacce daga Ubangijinka. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, Ubangiji ta'ala fa ba marafka ni bane dangane da abin da kuke aikatawa. Wa qur'a bil ya'i, an karanta da ya, wa ma Allahu bighafilin amma ya'maluna, taqaddama mithluhu wa karrara hu li bayani tasawi hukm as-safar wa ghairihi, bayanin sa ya gabata an maimaita ne saboda a gwada maka daidaitan hukunci a halin tafiya da kuma wanin sa, in kana halin tafiya ma al-qibla zaka fuskanta in za kai sallah, in kana zaman gida ma al-qibla zaka fuskanta kai sallah. Sai Ubangiji ta'ala ya ce wa min haythu kharajta, duk inda ka futa, fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ka fuskanci tsagin ɗakin Allah tsararre mai alfarma, ka fuskanci wannan. Ya tabbata cikin hadisi, sabata fi sahihi alladhi akhrajahu al-Bukhari, ya tabbata cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi, lambar hadisi na 403, wa Muslim da hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, lambar hadisi na 256, an Abdullah bin Umar qala bainan nasu bi Quba fi salati subuhi, mutane suna sallah a Quba, masallacin Quba, a sallar asuba, idh ja'ahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu, fa qala, yace da su, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylata al-laylata Qur'an, daren jiya an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani, wa qad amara an yastaqbil al-Ka'aba, an umarce shi ya fuskanci Ka'aba, fastaqbiluha, ku fuskance ta, wa kanat wujuhuhum ila al-Sham, lokacin suna fuskantar Sham, Baitul Maqdis kenan, fastadaru ila al-Ka'aba, nan take suka abawton suka juya suka fuskanci Ka'aba, salla daya an fuskanci al-qibla biyu kuma tayi, kamar kai ne kai tafiya sai kawai baka tambayi al-qibla baka fara salla, mai masaukin ka yana zuwa sai ga ai ba al-qibla kake fuskanta ba, sai ce ka juya gefen kaza, to ba wai katsewa zakai ba, kawai sai ka gyara juyawa, sai ka juya kawai ka ci gaba da sallar ka, sallar tayi. To shine Allah madaukakin sarki yace wa min haythu kharajta, duk yadda ka futa, fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ka juyar da fuskar ka bangaren masallaci tsararre mai alfarma, wa haythu ma kuntum, kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, duk inda kuke, wa shine wa haythu ma kuntum, fa wallu wujuhakum shatrahu, kuma ku juyar da fuskar ku bangaren wannan ɗakin Allah mai alfarma, karrarahu li ta'kid, an maimaita ne saboda ƙarfafawa dan jaddadawa, anna hadhihi alwaqi'a awwal waqa'ihun allati dhahara fiha an-nasxu fi shar'ina, al'amarin juyar da al-qibla shine abu na farko da ya fara tabbata aka fara soke shi a cikin shari'ar mu, fa awwalu ma nasakha huwa al-qibla, farkon abin da aka soke a cikin shari'ar mu ita ce al-qibla, fuskantar al-qibla, warada fil hadith, ya zo cikin hadisi, alladhi akhrajahu al-hakim fi mustil mustadrak, wanda Imam Al-Hakim ya fitar a cikin Mustadrak. Lambar hadisi na 360. A cikin wato An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'an Al-Aziz. Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yace awwalu ma nasakha min al-Qur'an fima dhakarana dhakara lana wallahu a'lam sha'anul qibla. Farkon abin da aka fara sokewa a cikin Al-Qur'ani, cikin abin da aka ambata mana Allah shine mafi sani sha'anin al-qibla. Qala Allah wa Allah yace walillahi al-mashriq wal maghrib. Mafudar rana da mafadar rana dukkanin Allah ne. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Duk inda aka juyar da goto caninka ku ambaci Allah, can yaddar Allah take. Fastaqbala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla nahwa Baitul Maqdis. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Baitul Maqdis yayi sallah. وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ يَبَرْ دَاكِ مِي دَرَجَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَيَ اللَّهُ مَدَوْكِنْ سَرْكِيَةِ سَيَقُولُ السُّفَهُ مِنْ النَّسِ وَاوَا يَدَغَ چِكِمْ مُتَانِ ذَاسِ دُورَ چِوَا مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمَ الَّتِي كَانُوا عَلِيهَا مِي يَجُو يَدَّسُونِ دَغَ فُسْ الْقِبْلَ دَسِكِي فُسْ كَنْتَ سِكِي سَلَّ يَعَنُونَ بَيْتُ الْمَقَدِسِ أَبُنْ دَسِكِينِ فِي مَسَلَّةِ mai daraja ta uku shine Baitul Maqdis. Fa nasakha sai Ubangiji Ta'ala ya soke. Fa sarrafahu Allahu ila al-Baitul Atiq ya juyar da shi zuwa ga daki mai daraja. Fa kale yace wa min haythu kharajta duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram ka juyar da fuskar ka gefen masallaci mai tsararre mai alfarma. Wa haythu ma kuntum kuma al-ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku juyar da fuskar ku wato daki mai alfarma. Wa aqala al-hakim hadha hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhaini wa lam yakhrijahu bi hadhihi as-siyaq. Yace wannan hadisi ne mai ingantacce a bisa sharadin Bukhari da Muslim amma basu fitar da shi ba, shi kuma shine ya istidraki ya fitar musu da shi. Wada atil haja ila takrari li ajali ta'kidi wat taqariri wa izalati shubha. To bukata ce ta sa a maimaita wannan fuskantar da al-qibla din saboda karfafawa da jaddadawa da tabbatarwa da gusar da duk abin da yake shubha. Li Allah ya kuna lin nasi ay al yahud wa nasara aw al mushrikina, saboda kar mutane su kasance alaikum hujja, suna da hujja akan ku mutanen ana nufin yahudu da nasara ko ku mushrikai. Fi mujadalatin wajen siringa jayayya da ku, fi tawalli ila ghairihi wajen fuskantar wani alqibla, saboda a kore wannan jayayyar ne a gare ku. Min qaulil yahudu yajhadu dinana, fadin yahuda suka ce yana jayayya da addinin mu. Wayattabi'u qiblatana, kuma gashi yana bin alqibla mu. Wa qala al mushrikina, mushrikai kuma na larabawa masu bautar gumaka. Yadda'i millata ibrahim, yana da awarshi addinin annabi ibrahim yake bi. Wa yukhalifu qiblatahu, kuma ya saba wa alqiblasa. Allah yace illa alladhina zalamu minhum bil inadi, sai wanda suka yi zalunci a cikin su da taurin kai. Fa innahum yaquluna, su kan suna cewa ma tahawwala ilaiha illa mailan an dinil aba, an din abai, ba komai yasa ya juya ya fuskanci daki mai daraja ba, sai dai dan juyawa zuwa ga addinin iyayensa ne. Wal istithna'u almuttasil wa ma'ana la yakunu li ahadin alaykum kalamun illa kalamu ha'ula, wani ba zai kasance yana da magana a gare ku ba sai irin wannan magana. Fala takshawhum, ay la takhafu jidalahum fit tawalli ilayha, kar ku ji tsoran jayayyarsu musunsu wajen juyawa ku fuskanci dakin Ka'aba. Wakhshawni, Allah ya ce ku ji tsorona, bimtithali amri, ta hanyar aikata umarnin da na muku, wali utimma kuma dan in cika muku ni'imati, ni'imata alaikum, a gare ku, bil hidayah, da shiryarwa, ila ma'alimi dinikum, zuwa ga wato alamomin addininku. Qala Ali radiyallahu anhu, sayyidina Ali yaddar Allah tabbata a gare shi, yace tamamun ni'ima almautu ala alislam, tamamun ni'ima, cikan ni'ima shine mutuwa a musulunci. Malai yace undur tafsirul bagawi, ka duba tafsirul bagawi mujalladi na daya shafi na 166. Wa qadda anabiyallahi yusuf alayhi salam, annabin Allah Yusuf yayi addu'a bi husnul khatima, ya samu kyakkyawan karshe, kama jaa fi qawlihi ta'ala, rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, yace ya ubangiji hakika ka bani mulki, ka sanar da ni fassarar mafarki, fatiras samawati wal ard, Allah kai ne ka halicci sammai da ƙasai, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kai ne majibinci na duniya da lahira, tawaffani musliman, ya Allah ka kashe ni ina musulmi, wa alhaqni bis salihin, ka riskar da ni zuwa ga mutanen kirki, wa qad awsa khalilur rahman nabiyhi banihi, badadin Allah mai rahama shine annabi Ibrahim, yayi wasiya a bani ya'yansa, biltizamil islam, silazimci musulunci, ila lamamata, har mutuwa, wa kadhalika nabiyullahi yaqub alayhi salam, hakanan annabin Allah Yaqub shima yayi irin wannan wasiya, kama jaa fi qawlihi ta'ala, wa wassa biha ibrahim banihi, annabi Ibrahim yayi wasiya ma ya'yansa, wa Yaqub, hakanan annabi Yaqub ya bani yace ya ku ya'yana, inna Allah astafa lakum ad-dina, Allah ya zabar muku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Wa qala Allah ta'ala, Allah madaukin sarki yace, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda kuka yi imani, ittaqullaha haqqa tuqatihi, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihihi, hadisin da Imam Muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa, lambar hadisi na 2877. An Jabir bin Abdullahi al-Ansari, daga Jabir dan Abdullahi mutumin Madina, na'am, an Jabir bin Abdullahi al-Ansari ko daga Jabir dan Abdullahi, shi Jabir dan Abdullahi mutumin Madina ne, yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada gabanin mutuwarsa da kwanaki uku, ya kule yana cewa la yamutanna ahadukum, kada dayan ku ya kuskure ya mutu, illa wa huwa yahsunu dhannu billahi azza wa jalla, face yana kyauta zato ma Allah mabuwayi da daukaka. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري، أحاديث عند إمام البخاري يفتر لمبر حديث ندبوش دا تريبيو دا ستين دا تقص، ومسلم دا مسلم يفتر لمبر حديث نتس إند فدو، أن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل يتي جبريل يا زمان، فبشرني يمن بشارة annahu man mata min ummatika la yushrika billahi shay'a, duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka baya shirka, da khalal janna, ya shiga aljanna. Qultu wa in zana wa in saraka, qala wa in zana wa in saraka, yace koda mutun yayi zina yayi sata yace ko mutun yayi zina yayi sata wannan hukunci ne tsakaninsa da ubangijinsa in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so kuma ya kama shi to amma karka ganganta dukkan ka nisanci zunubai wa fil hadith dukhulil janna ya zo cikin hadisi cikan ni'ima shine shigar aljanna warada fi hadithin sahih hil isnadi akhrajahu al-tirmidhi fi sunanihi imam al-tirmidhi ya fitar da hadisi ingantacce a cikin sunan nashi lambar hadisi na 2793 an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u yaqulu manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ima Allah ina roƙonka cikan ni'ima fa qala ayu shay'in tamaman ni'ima yace menene cikan ni'ima qala da'awatun da'awtu biha arju biha alkhaira yace addu'a ne nake yi da ita ina nufin alkhairi qala fa inna min tamamin ni'ima dukhulil janna yana daga manzo Allah yace yana daga cikin cikan ni'ima shiga aljanna wal fawz minan nar da kuma tsira daga wuta kuma gashi mai nuna lokaci ya nuna min lokaci yayi to anan zamu dakata sai in Allah ya kai mu gobe sai mu dora rai da lafiya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum.